Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen inganta harkokin noma a kasar, inda take kashe biliyoyin naira wajen bincike da taimakawa manoma da bashi domin haɓaka samar da abinci da kuɗin shiga, su kuwa masu noman kayan gwari a jihar Sokoto tafka asara suke yi saboda rashin wurin adana amfanin gona. Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi mana nazarin wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Sha'anin noma yana daga cikin abubuwan da ke sahun gaba da gwamnatin Najeriya ke baiwa muhimmanci, inda ta kashe dubban miliyoyin nairori domin bunƙasa harkar noma. Haka ma gwamnatoci a jihohi su ma suna kashe makudan kuɗaɗe wajen bunƙasa ayyukan noma. To sai dai akwai wasu abubuwa da ke mayar da hannu agogo baya ga wannan harjin. Maimakon a samu ci gaba, sai ana tafka hasara. Alal misali, masu noma da kuma kasuwancin kayan gwari kamar albasa, tafarnuwa, tumatir, tattasai, lemu da dai makamantansu suna tafka hasara saboda wasu matsaloli da suka hada da rashin wuraren adana kayayyakin ko kuma rashin wuraren sarrafa su. Alal misali, bincike ya nuna cewa jihar Sokoto ita ce kan gaba wajen noman albasa da tafarnuwa, kamar yadda wani manomi Dr. Salih Ibrahim ke bayani a wani bincike da ya gudanar.
Abubuwan da waɗanda suka yi bincike mai zurfi suka gano shine cewa a shekara a ƙasar nan gaba ɗaya ana noma kusan metric ton miliyan 2 gaba ɗaya ƙasar nan, kuma idan mutum ya dubi metric ton miliyan 2 ɗin nan, duk Afirka ba ƙasar da ke noma albasa fiye da Najeriya ga kiyasi, in ba Masar ba, duk sauran ƙasashen muna gabansu. To banda ma cewa yawan abin da ake nomawa namu tafi inganci, tafi na Masar ma inganci, saboda haka ga kiyasin nan an nuna kashi 40 na metric ton miliyan 2 nan a jihar Sokoto ake noma ta. Saboda haka a ƙasar nan ba jiha da ke noma albasa kamar jihar Sokoto, ita ce na daya gaba daya a yanzu.
Shugaban kungiyar masu noma da kuma ta'ammuli da albasa a Najeriya, Aliyu Isa Samama, ya ce matakan da suke ɗauka domin kaucewa hasarar ba su hana a samu asarar.
Muna amfani da wasu dabarori ne namu na gargajiya, muna ajiye albasa ta hanyar yin bukka mu ajiye wannan albasan nan, wato da wannan ma'adanan nan na gargajiya muna samun kashi 50 zuwa 60 na albasa yana lallacewa bayan mun gino shi daga gona. Saboda hakan nan ba ƙaramin ɗumbin asara ba ne. In ma muka ce mu kiyasa hasaran ta haka kuɗi, sai mu ce wajen kashi 50 na kuɗin da ya kamata a ce mun samu, kamar misali a ce mu ajiye hada-hada albasa a biliyan 200 a jihar Sokoto, sai ka ga biliyan 100 muke rasawa duk shekara saboda rabin abun da muka noma lallacewa yake yi, kuma bai kai lokacin da ya kamata a ce ya kai saboda babu ma'adanan ajiya albasan nan ko kuma inda za a sarrafa albasa. Ya kamata gwamnati ta zo ta diba irin wa'innan kayayyakin abincin, musamman albasa ko tafarnuwa, saboda in ka diba abu ne da ke lallacewa da wuri, kuma wannan ana noman su ne ba don abinci kaɗai ba, saboda kuɗi. In ka diba a jihar Sokoto, Allah ya albarkace mu da noman albasa, kuma muna fita da shi ƙasashen waje, muna saisuwa mu samu kuɗin shiga ma ƙasarmu, mutane kuma sun ɗauke shi dai sana'a. To irin wannan al'amari da mutane suka ɗauka sana'a bai kamata a bari yana lallacewa ba a abin nan.
Alhaji Aminu ɗaya ne daga cikin masu tu'ammuli da harkar tumatir da tattasai, ya kuma ce ba shakka su ma suna asara saboda rashin wurin adana waɗannan kayayyakin ko kuma sarrafa su.
Kamar yanzu irin halin da aka cike kayan gwari irin tattasai da tumatir sun yi oba, to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta to. Ko da ba a sai suwa ba, yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatir da tattasai, wallahi yanzu duk wanda ka san an raba da uwa ta jiya, ya kawo irin yanzu yanayin da muke ciki yanzu a ce lokacin azhar ta yi to da ka daga kwando wurin da yake zaka cin mu ruwa kasa shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ga yalan gode kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu bayan iska don a samu saukin hasara in ko da Allah ya kawo irin haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya a ce ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a sai da ga mutum dai bai lalacewa ba kamar hunturu wannan lokacin hunturu na tattace da yawa mutanen mu suna lodo irin da katsina a kawo irin huntuwa sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhuwa nan lokacin da dace a sai sai wasu ce to mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu gada mai na gaskiya haka ta faru to sai a ce da wala wala a'udhu billahi hazara ta riga ta to gaskiya da ka san mota kara lalace
ba su sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban wannan rahoto yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu Oh,